Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21, 16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so ta voahausa.com. Assalamu alaikum alaikum barkamu da yaurana Asabar 9 ga watan Satumba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Garsa Alheri Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceton rayuka a kudancin kasar Mexico bayan guguwar gagarumar girgizar kasar da aka yi wadda ta yi sanadin akalla mutuwar mutane 61. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ya ce sabani na kabilanci da ke karuwa a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na iya kara tsoda wato haifar da tashin hankali mai girma tsakanin musulmi da krista. Kana kuma a nan Florida kuma jami'ai na kara gargadi da cewa lokaci na kurewa masu bukatar fita ganin wannan guguwa ta arma na kara dosu wurin.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa
rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane 19 a wani hari da wasu da ba a tantance ba suka kai a ƙauyen Anca a yankin Miyango da ke karamar hukumar Basa a nan jihar Plateau.
A jihar Adamawa kuma rahotanni na cewa kimanin mutane 4 ne suka rasa rayukansu a wanda rikici tsakanin Fulani makiya da 'yan kabilar yankin Kwatai. Ko menene kowane mataki hukumomi ke ɗauka a halin yanzu?
Ezai ta alamura ne kan zan almura kan masasiyar security abinda ya faru ni na kira security na lokan kamar mun zo mun danna mun yi yanzu sun zo suka ce to yanzu kamar yadda kuma ɗayan da ya bada rahoto a kan cewa a jiya yi kokari a samu wannan mutanen guda biyu.
Haka kuma Nijar da kasar Cuba sun kaddamar da wani shirin haɗin gwiwa domin yaƙar sauro a dukkan sassan Nijar. Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku. Sai wasu kuma daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke aiko mana ta email, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceton rayuka a kudancin ƙasar Mexico bayan wata gagarumar girgizar ƙasa da aka yi a yankin ranar Alhamis da ta kashe aƙalla mutane 61. Hukumomi a garin Kazaka sun ce mai yiwuwa adadin ya yi gaba, wato ya ci gaba da ƙaruwa. Shugaban ƙasar Mexico Peña Nieto ya faɗa jiya Juma'a cewa girgizar ƙasa ta fi wadda aka yi a shekarar 1985 wadda ta kashe dubban mutane. A jawabin da ya yi wanda aka yayata a talabijin jiya da yamma, shugaban ƙasar ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku, ya kuma yi alkawalin cewa gwamnati za ta taimaka wajen sake gina yankin. An yi girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 8.2 ne a gaɓar tekun da ke gabashin Mexico kafin tsakar daren Alhamis, kimanin tazarar kilomita 100 da garin Tonala. Ita kuma ce girgizar ƙasa mafi girma da aka yi a ƙasar cikin shekaru 100 bisa ga cewar shugaban ƙasar. Yayin da guguwa arma ke ƙaratowa, jami'ai a Florida sun yi gargaɗi ga miliyoyin mutane cewa lokaci na ƙurewa na ficewa bayan guguwar ta kashe aƙalla mutane 22 a yankin Caribbean ta kuma yi mummunan ɓanna. Hukumomi a Florida sun umarci mutane miliyan 5.6, wato sama da rubu'in al'ummar jihar, su fice kafin guguwar ta sauko gobe Lahadi. Gwamnan jihar Florida Rick Scott ya bayyana guguwar a matsayin bala'i irin wanda jihar bata taba gani ba, ya kuma ce guguwar ta fi fadin jihar Florida. Scott ya yi gargadi da cewa lokaci yana kure mana, guguwar ta kusa iso mana. A cikin hirarsu da sashen Turkiya, wani dan kasuwa a Miami, Alp Inal, ya ce garin ya zama wayan, mutane sun bi umarni sun fice daga yankin. Amurka ta bayyana matuƙar damuwa, ta kuma ce tana tuntuɓar gwamnatin Myanmar akai-akai dangane da lamarin jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar. Cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin musulmi 270,000 ne aka tilasta wa ƙetare kan iyaka zuwa Bangladesh domin gujewa tashin hankali. Ya ce suna cinna mana wuta, suna kaiwa mutane hari, suna harbi, suna kashe su. Ina dukan waɗannan mutanen za su tafi? Dukansu suna tahowa nan. Wannan kuma macen cewa ta ce take yi suna kashe mu, suna ƙona mu, shine muka taho nan. Gwamnatin Yamar ta ce jami'an tsaronta suna yaƙi da waɗanda ta kira 'yan ta'adda ne, da jami'ai suka ce sun kai hari ofishin 'yan sanda, suka kuma ƙone gidaje, suka kashe farin kaya. Phil Robertson na cibiyar kare haƙƙin bil'adama ya shaida murya Amurka cewa mai yiwuwa ne labaran da hotunan tauraron ɗan adam na wurare 21 da aka nuna aka ƙona ya saɓa bayanan na jami'an gwamnati. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sabanin ƙabilanci da ke ƙaruwa a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na iya ƙara haifar da tashin hankali mai girma tsakanin al'ummomin musulmi da Krista idan ba a ɗauki matakin samun maslaha ba. Mataimakin sakatare mai kula da harkokin wanzar da zaman lafiya a Majalisar Ɗinkin Duniya, Jean-Pierre Lacroix, ya ce ana ƙara fuskantar wato maganganun ɓatanci na ƙabilanci da ƙarin tashin hankali a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, ya kuma ce wannan abin damuwa ne ainihin. Lacroix ya ce haƙƙin shugabanni ne da kuma dukkan masu ikon faɗa aji a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya su kwantar da hankali. Yaƙi tsakanin musulmi Seleka da ƙungiyoyin Kristoci masu adawa da balaka ya ɓarke a shekara ta 2013 bayan da 'yan tawayen Seleka suka hambare gwamnatin shugaban ƙasar Krista François Bozizé. Jami'an wanzar da zaman lafiya Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaida murya Amurka cewa ana iyaka ƙoƙari a tura da karin Majalisar Ɗinkin Duniya domin shawo kan illar tashin hankalin da kuma kare farin kaya. Daga ƙarshe, wata fitattar cibiyar agaji tana zargin ƙungiyar tarayyar Turai da sakaci dangane da batun gasawa baƙin haure da aka tsare a sansanai a Libya a Kuba da yi musu fyaɗe da kuma kashe su. Ƙungiyoyin mayaƙa masu ɗaukar makamai da kuma masu fasa ƙwaurin bil'adama suna cikin masu gudanar da irin wannan tsari. Masu kushewa lamura suka ce ƙungiyar tarayyar Turai tana tallafawa ƙungiyoyin da nufin rage ƙwararrun wato kwararar baƙin haure da ke bi ta tekun Baharam.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To, za mu buɗe taskar rahotannin namu ne a jihar Filato, inda rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da mutuwar mutane 19 a wani hari da aka kai ƙauyen Anca da ke ƙaramar hukumar Basa. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta tabbatar da mutuwar mutane 19 a wani hari da wasu da ba a tantance ba suka kai a ƙauyen Anca a yankin Miyango da ke ƙaramar hukumar Basa a nan jihar Filato. Kwamishinan 'yan sandan jihar Filato Peter Ogunyawo ya shaida wa manema labarai cewa 7 daga cikin waɗanda aka kashe maza ne da mata 6 da yara ƙanana 6, yayin da 5 da suka samu raunuka ke karɓar jinya a wani asibiti a Miyango.
Suspected to be Fulanis attacked going from house to house to kill innocent citizens who are sleeping. As we speak, 19 people.
Yace maharan wanda ake zaton Fulani ne sun kai hari a ƙauyukan inda suka bi gida-gida suka kashe mutane da basu ji ba basu gani ba yayin da suke bacci. Commissioner yace bai kamata jama'a su rika daukar doka a hannunsu ba.
This attack probably must have been a reprisal attack following the killing of a Fulani boy a few days back.
Yace wannan harin watakila harin ramakon gayya ne bayan kisan wani yaron Fulani a kwanakin baya. Yace abin da ya ba su mamaki shine jami'an tsaro sun yi zama da al'ummomin Fulani da kabilun da ke yankin, sun kuma damke mutane 5 da suke zaton su ne suka kashe yaron Fulanin kwatsam, sai ga wannan tabargaza. A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Plateau ta yi tur da yunkurin wasu na ruguza zaman lafiyar da aka samu a jihar. A wata sanarwa da ke da sa hannun sakataren gwamnatin jihar Plateau Rufus Bature ya ce gwamnati ba za ta lamunta da wata barazanar tsaro a jihar ba. Sanarwar ta ce gwamnati da jami'an tsaro za su yi duk mai yiwuwa wajen bankaɗo duk wani da ke da hannu a wannan mummunan aiki. Sanarwar ta ce gwamnati ta umarci jami'an tsaro su ɗauki matakan tabbatar da ba a kai hari ko na ramuwar gayya ba a duk ƙananan hukumomi 17 da ke jihar. Sanarwar ta kuma ce hukumomin tsaro na kan aiki wajen gano musabbabin kashe-kashen a ƙaramar hukumar ta Basa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Zainab Babaji. A jihar Adamawa kuwa rahotanni ne ke cewa kimanin rayuka hudu ne aka rasa a wani sabon rikici da ke neman barkewa tsakanin Fulani makiyaya da kabilun yankin Kwatai a yankin karamar hukumar Gire. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani.
Rahotanni da ke fitowa daga yankin sun ma tabbatar da cewa rikicin na neman tashi ne biyo bayan kashe wasu Fulani makiyaya biyu, inda su ma Fulanin suka kashe wasu mutanen yankin biyu a wani harin daukan fansa. Kuma kawo yanzu tuni wannan lamari ya kema ga soma kona gidajen Fulani makiyaya a yankin, kamar yadda dai shugaban karamar hukumar giran Alhaji Hussaini Masta ya tabbatar wa manema labarai ta waya.
Dan jiya kuma sai suka sake da daddare suka je inda Fulani suke, suka je suka kona gidajensu, suka daide musu kayayyakin, suka kashe dabbobinsu, suka kori abin awakinsu wajen garfe guda biyar suka tafi da shi. Yanzu Fulani da ina ji dai kusan ma suna hada kawunansu akan su ba za su da sake daukan fansa. Yau da safe ma mutane ne su zaki fita sun tafi ta wajen gefen area Fulani ne. Kusan Fulani ba yanzu sun gudu sun bar wurarensu, sun bar gidajensu.
To wai kowane mataki ma karamar hukumar ke dauka a yanzu domin daidaita lamura? Ai layo dai ga shugaban karamar hukumar.
Daidaita lamura dai ka zama almura kam. Masashiyar security abinda ya faru ni na kira security na local government mun zo mun zanna muhimmi. Yanzu sun zo suka ce to yanzu kamar area commander yadda ya bada rahoto akan cewa a jiya kokari a samu wannan mutanen guda biyu. Din kuma akwai tabbaci wannan mutanen ne they were nowhere to be found, a gane ya confirm an kashe su. Mutane aka zo aka suka reporting kawunan su da majimin da ya neme su nan mutane din su bayyana. Idan sun bayyana kaga za a san yaya za a yi, amma ya bayar zuwa ran talata.
To sai dai kuwa na ta bayanai. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakinta SP Usman Abubakar ta ce 'yan fashi da makami ne masu kai wannan hari, wanda don haka ma ta bukaci jama'a da suke sa ido.
'Yan fashi da makami ne suka ga tare hanya suka yi barnan nan da aka yi din. Mutane su ci gaba da musamman kar a ce za a zauna kana zube a ce za a bari makomi ma jami'an tsaro. Saboda ka ga mutane mugayen mutane ne suna ɗaukan ko kuma suna ganin daman da sun san jami'an tsaro ba sa kusa da irin wa'annan mutanen nan. Suna iya kai barnan nan kafin a kawo musu agaji kuma suna ga sun galabaita ko kuma sun cuta.
Dama dai a baya wannan yanki ya fama da tashe-tashen hankula da ke da nasaba da fadan kabilanci a tsakanin waɗannan al'ummomi biyu, lamarin da ya ja asarar rayuka da kuma dukiya. Batun da mako ya kai gwamnatin jihar kafa kwamitocin sasantawa ko da ke kawo yanzu da alamun ba a so ma haifar da mai ido ba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. A jamhuriyar Nijar da kasar Cuba sun kaddamar da wani shirin haɗin gwiwa mai kunshi da ayyukan fesa maganin sauro wanda ya kwashi kwanaki 90 ana gudanarwa a lahirin yankunan kasar Nijar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mina Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Karya lagon zazzabin cizon sauro ta hanyar fesa magunguna a gotoci da tafakuna da zummar lalata ƙwayayen sauro da ma sauron da ke addabar jama'a bayan watanni kusan uku ana tafka ruwan sama shine manufar wannan shiri na haɗin gwiwar gwamnatin Nijar da ƙasar Cuba, inji shugabar hukumar yaƙi da masasar cizon sauro PNLP Dr. Hadiza Madam Jarmakwai.
Mu dai gudunmawarmu mine ne, mu zo mu kashe sauro, mu kashe ƙwayoyin sauro. Kun ga dai ga ruwa nan ga cikin shi sauro yake ƙwai, in yayi ƙwai kuma sauro ya tashi shiga gidajen mutane. Akwai magani da gwamnatin Niger ya sai wanda ya bamu mu zo ɗora zuba cikin duk inda ruwa ya kwanta da cooperation Cuban ita ma ta zo ta kama mun. Akwai motoci sai sun yi kwana 20 suna gudu cikin garin Yama cikin Kartie suna zuba wannan magani na kashe sabro.
Shirin wanne za a shafa watanni uku ana gudanarwa zai shafi jihohin Yamai, Doso, Maradi da Agadez a rukunin farko, kafin daga bisani a isa a Zander, Difa, Tawa da Tilaberi. Kuma a cewar ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara, ba'idin motocin da aka yi tanadi za a yi amfani da jirage masu safkar angulu don tabbatar da cewa ba a yi tsambari ba,
mais aussi à travers l'utilisation des hélicoptères.
Domin kwantar da hankalin al'umma, hukumomin kiwon lafiya sun bayyana cewa
yanzu dai kun gani kiban sun gwada muku harshen shi sukai kenan, babu wani kaikai, babu wani hukata ta so mini, babu wani tari. Wannan maganin bai da lahanin komi, mutane su kwantar da hankalinsu, bai da wata cuta, sai dai ya kashe sabro. Bakin yau dai mu ga sabro ya rage.
Masasar cizon sabro na kan gaban sahun cututtukan da suka fi haddasa mace-mace a nafiyar Afirka, akasari mata da yara ƙanana. Kuma a cewar masana, Niger na daga cikin ƙasashen da wannan matsala ta fi kamari a sakamakon raunin matakan tsafta a birane da karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
To a gaida sallamu mana barma, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma a gwamnati na cewa karfe 11:16 na safe. Ga shirin mana gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na ansoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari, karamar hukumar Yusufari, jihar Yobe, mai son sanin ko shin akwai wasu ƙasashe a duniyar nan da ba su cikin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dalilansu. Za kuma a ji ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu, mai son jin tarihin garin Palmyra da ke ƙasar Siriya. To bari mu fara da ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari, mai son sanin ko shin akwai wasu ƙasashe a duniyar nan da babu ruwansu da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dalilansu. Idan Malam Mele na saurare, to ga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna, Dr. Salisu Bala, da ansarka.
Tambayar ta gaba ita ce wato wasu ƙasashe ne waɗanda ba su ƙarƙashin wato Majalisar Ɗinkin Duniya. Alal haƙiƙa ba kowace ƙasa ce take ƙarƙashin mulkin take ƙarƙashin wato Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Asali ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu ne a sakamakon yakin duniya na farko da kuma yakin duniya na biyu. Akwai wani abu da ake kira Versailles Treaty, wato yarjejeniya ta Versailles da aka yi da ƙasar wato Faransa, wanda ita ta haifar da wani abu da ake kira League of Nations. Daga baya kuma League of Nations ya haifar da wato Majalisar Ɗinkin Duniya, wato United Nations kenan. Waɗannan ƙasashe waɗanda ba sa ƙarƙashin wato Majalisar Ɗinkin Duniya sun haɗa da yankin Vatican. Wato Vatican din nan wato za a iya cewa ita ce ƙasa mafi kankanta a duniya mai cin gashin kanta. Wanda wannan yanki yana ƙasar Italiya ne a yanzu, wato yana ɓangaren ƙasar Italiya a yanzu. Kuma an gina shi 11 ga watan Fabrairu na shekara ta 1929, wanda yanki ne da ke ƙarƙashin jagorancin Pope. Idan ba a manta ba, Vatican kamar yadda muka ambata kuma yanki ne wanda yake da ganuwa kunce katanga wanda take kewaye da garin. Kuma garin yana kewaye da ƙasar Rome a cikin ƙasar Italiya. Kamar yadda na ambata, wato an kafa garin 11 ga watan Fabrairu na shekara ta 1929, kuma headquarter ne na Church of Roman Catholica. To wannan Vatican din ba ya da wani abu da ke da ya haɗa shi da Majalisar Ɗinkin Duniya. Illa dai kawai idan aka yi wani abu ba daidai ba, shugaban wannan ƙasa, wato shugaban wannan yanki, wato Pope John Paul Pope, Dr. Roman Katolika zai fitowa ya magana da yawun jama'ar da ke koyina a duniya mabiya addinin Roman Katolika. To wannan yana daga cikin yankin da baya da alaka da Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai kuma kasar Palestine wanda ake gwagwarmaya tsakanin Palestinawa da kuma abin da ya shafi zama. A wannan lokaci da shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2012 mutanen kasar Palestine sun nemi a ba su ‘yancin gashin kansu su dawo ƙarƙashin su zama memba na mambobi na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma ba su samu hakan ba. Wancan lokaci kada a manta cewa wuri ne wanda har yanzu ana rikici a kan shi tsakanin Yahudawa da kuma abin da ya shafi Falastinawa. Sannan akwai yankin Taiwan, shi ma bai da wata alaka da Majalisar Ɗinkin Duniya. Wato Majalisar Ɗinkin Duniya tana kallon Taiwan a matsayin wato wani tsibiri ko kuma wani kili da ke karkashin mulkin kasar wato China.
To sai kuma an sar tambayar Sa'idu da Maturu mai son jin tarihin garin nan na Palmyra da ke Siriya. To idan Malam Sa'idu na saurare, har ila yau dai ga Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House Kaduna da ansarka.
Kamar yadda tarihi ya nuna, yanki ne, wani yanki ne da cikin kasar Siriya. Sannan yana da daɗaɗɗen tarihi. Saboda tun zamanin annabawa da suka gabata ake magana kan wannan yanki. Amma ba a watsar da yankin ba sai da a shekara ta 1932 a lokacin da ƙasar Siriya ta hana kowa shiga wannan yanki da kuma danka shi a ma'aikatar wato adana kayayyakin tarihi na wannan ƙasa ta Siriya. A ƙasar wato yankin Palmyra yana da abubuwan ban mamaki. Misali, wannan yanki kusan za a iya cewa akwai wasu wurare da ake magana akan Tadmur. Kuma wannan Tadmur ɗin yana ɗaya daga cikin sunannakin wasu ɓangarori daga cikin wannan yanki na Palmyra. Kuma mutane sun zauna a wurin shekaru da dama kafin haihuwar Annabi Isa. Wasu ma suna cewa akwai alamun da suke nuna wuraren da mutane suka zauna a kusa da wani wuri da ake kira Ifka, wanda yake nuni da irin kayayyakin sarrafawa na dutse da ɗan adam ya samar don amfanin kansa musamman a shekara ta 7,500 kafin haihuwar Annabi Isa. Bayan nan akwai wasu tsaunuka wanda aka gina su da ƙasa a shekara ta 2,500 kafin haihuwar Annabi Isa. Sannan idan muka duba bisa tarihi, za mu duba abubuwa uku wanda suke ba da nuna asalin wannan wurin. Misali, za mu iya duba wani abu da ya shafi Bible. Za mu iya duba wani abu da ya shafi tarihi da Larabawa suka rubuta. Za kuma mu iya duba wasu abubuwa da mutanen Girkawa kuma suka rubuta. Misali, da aka duba littafi na biyu a cikin Chronicles, wato littafin Bible, wato za a ga inda wato a littafi na hudu, littafi na biyu cikin Chronicles, wato sura ta 8 aya ta 7 inda yake magana akan wannan wuri na Palmyra, wanda aka fi sanin shi ko kuma aka ambace shi da sunan Tadmur, wanda gari ne da aka yi shi a cikin Sahara, wato Sahara Desert. Wanda su a wannan bisa tarihi, kamar yadda littafin Bible ya nuna cewa wani burbushin gari ne wanda wato Annabi Suleiman ya gina, ko kuma jama'ar da ke karkashin Annabi Suleiman suka gina. Kaga matakin farko kenan na bisa asalin wannan wuri. Sannan akwai wani Flavius Josephus, shi kuma wani masanin tarihi ne na Girka, wanda ya ambaci sunan Palmyra, ya kuma danganta shi da zamanin Annabi Suleiman. Amma ya ambace shi a cikin wani littafi nasu da ake kira Antiquities of the Jews, ma'ana wato burbushin kayayyakin tarihi wanda suka rage na mutanen Yahudawa a wannan yanki. Wannan za a same shi a cikin littafin Antiquities of the Jews, wanda a cikin littafi na takwas, wanda shi wannan Flavius Josephus ya rubuta. Sannan akwai kuma rubuce-rubuce na Larabawa, saboda kasan Siriya tana da alaka da Larabawa. Kasan Larabawa ce, kuma Larabawa ‘yan kasuwa suna zuwa wurin. Wato su kuma abinda suka rubuta suka ce, wannan yanki na Palmyra da ke cikin Sahara, wato tarihi ya nuna cewa a zamanin Annabi Suleiman aka samar da shi, kuma waɗanda suka gina shi aljanu ne waɗanda suke bibiyar Annabi Suleiman.
To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar tambayoyi kan garin Palmyra da ke Siriya da kuma kasashen da babu ruwansu da Majalisar Ɗinkin Duniya. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna, da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To a gaida Ibrahim, yanzu kuma ga wasu daga cikin kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau cewa yi, mulkin adalci da samawa matasa ayyukan yi su ne kawai za su kawo ƙarshen kurare 'yan Afirka zuwa Turai. Ba wai aukin tarukan shan shayi ba, saƙo daga Malam Baffa Hamza Gadari. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa, to al'ummar jihar Florida ta Amurka, shawara ta rage ga mai shiga rijiya. Gyara kayanka dai bai zamo sauke maraba ba. Ya kamata ku bi umarnin hukumomin ƙasarku ku gaggauta tashi sakamakon ibtila'in guguwar Irma da take kan hanyar zuwa muku. Idan kunne ya ji, to jiki ya tsira. Saƙo daga Husaina Alhaji Umar Foeva da Sadiya Isa mai kati gashuwa. Shi kuma saƙon Alhaji Abubakar Jibrin Dango saucewa yi, shishigin da ƙasar Amurka ke yi wa ƙasar Koriya ta Arewa shi ne silar gwada makaman nukiliya da ƙasar take yi. Don haka kowa dai ya tsaya a matsayar shi. Saƙonmu na gaba cewa yi, a gaskiya ya kamata gwamnatin APC ta dinga cizawa tana hurawa, domin talakawan da suka zaɓi jam'iyyar suna cikin halin ni'ya su. Saƙo daga Baffa Haruna Bajuga. Saƙonmu na ƙarshe a yau cewa yi, to mahukuntan Najeriya, idan har ba kwa san talakawa su ci gaba da gaya wa duniya suna cikin halin ƙaƙa na kai, to ku riƙa kyautata musu, domin a zahirin gaskiya canjin da kuke iƙirarin kun kawo na mai haƙar rijiya ne. Saƙo daga Mutare ɗan Ma'azu Baban Khalifa Jikar Kande da Aminu Kano mai da Garku da Usman Aliko da Magun jihar Yobe. To madalla, da wannan kuma kaga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceton rayuka a kudancin ƙasar Mexico bayan wata gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a yankin ranar Alhamis da ta kashe aƙalla mutane 61. Hukumomi a garin sun ce mai yiwuwa adadin ya ci gaba da ƙaruwa. Shugaban ƙasar Mexico ya kuma faɗa jiya Juma'a cewa girgizar ƙasar ta fi wadda aka taɓa gani a cikin shekaru 100.
To madalla, masu sauraron mu, anan muke ƙarƙashin shirin namu na yanzu baki. Sai kuma can an jima da dare, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin Girsa Alheri Abdu da taya na gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Jona. Ni Sarfil Hashim ke cewa sai mun sake dawa da ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 8:30 agogon Ghana. Salamu alaikum.